dandalin azare akan titin wato suna katago inda muke gabatar da karatu a cikin littafin da ke gaba gare mu littafin da mawallafin littafin ya sanya masa da suna ni atukam sami asifa min sifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato sifofi 500 daga cikin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba amanta ba mawallafin littafin shine Ahmad Mustafa Qasim Ad-Dawi a karatun mu da muka yi na ƙarshe mun tsaya akan sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta 229 yau zamu tashi ta 230 daidai da mala ya ce mana wa kana ya qara'u fi salatul juma'a bi suratul juma'a fil hula manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa ranar juma'a da suratul juma'a a raka'a ta farko idan yazo zai yi sallah ranar juma'a yana karantawa a raka'a ta farko wato suratul juma'a wa fi saniya a raka'a ta biyu kuma yana karanta iza ja'a kal munafiqun haka malam ya faɗa surori guda biyu waɗanda suke bibiyar wato junansu daman daga suratul juma'a sai suratul munafiqun kamar yadda yake a jerin surorin wato alqur'ani sifa ta 231 malam yake cewa wa kana idza salla juma'a in sarafa fa salla raka'ataini fi baiti manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi sallar juma'a to yana komawa gidansa kuma a can ne wato yake yin wato raka'a guda biyu bai cika yin wato raka'a guda biyu ta sallar nafila ba wato a cikin masallaci ba da wannan ne mazhabar malikiyya suka tafi akan cewa ba a yin sallar nafila wato bayan sallar wato juma'a sai dai idan mutum ya koma wato gida amma kamar yadda malam ya kawo a sifar manzon Allah din ta 232 wa kana yaqulu idza sallaitum ba'da aljum'ati fa sallu arba'a manzon Allah din yana cewa idan za ku yi sallah bayan sallar juma'a to ku sallaci wato raka'a hudu kenan idan mutum zai yi sallar nafila bayan sallar juma'a in a masallaci zai yi ba a gida ba to an fi so ya sallaci wato raka'o'i guda hudu dama abin da yasa su ma mazhabar mu ta malikiyya suka ce ba a yin sallar nafila wato bayan sallar juma'a a masallaci gudun kada jahilai su dauka cewa cikon wato sallar azhar idan mutum ya raka'a wato guda biyu amma idan ya hudu duk jahilcin mutum matakan da yana zuwa sallah bai taba gani dai an yi azhar raka'a 6 ba shine ake so yayi ayi raka'a 4 ko ayi raka'a 6 wato bayan wato sallar juma'a din amma dai kar ayi raka'a nawa 2 idan mutum raka'a 2 zai yi bayan sallar juma'a sai ya bari sai ya dawo gida sai yayi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake aikata malam ce a gaba ta 233 kana min ashaddin nasi hissan ala raka'atai nafilati qabla al-fajr manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tsananin kwadayi akan raka'o'in nafila guda biyu nan kafin fitowar alhijja Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace hatta a halin tafiya manzon Allah baya barin wato raka'atai ko raka'ata fajr dan ya ce raka'ata fajrin khairun min ad-dunya wa ma fiha raka'o'i guda biyu da ake yi a lokacin fitowar alfijr su fi duniya da abin da yake cikin su shi yasa manzon Allah bai taba barinta ko da a halin tafiya ne sallallahu alaihi wasallam saboda yana da tsananin wato kwadayi wato akan ta a siffa ko a gaba ta 234 malam yake ce mana kana idza salla raka'atai fajrin ittaja'a hatta yu'azzana li salati idan ya salla raka'ata fajrin din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gishingida ya dan kwanta har sai an yi kiran sallah kenan manzon Allah yana riga lada ne yi raka'ata fajr la'alla sai yayi nasa raka'ata fajr din saboda ya fahimci cewa alfijir ya fito sannan ladanin sa yayi kiran sallah la'alla Abdullahi ibnu Ummul Maktub saboda shine yake kiran sallah na biyu shi yasa manzon Allah yake faɗa wa sahabbai idan kuka ji Bilal yayi kiran sallah ku ci kusha amma idan kuka ji Abdullahi ibn Ummul Maktub yayi kira to ku daina ci a lokacin azumi domin shi mutun ne makafo baya kira sai an ce masa alfijir ya fito tukunna sai ya kira to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ladanin sa ya kira in yi rakata fajarin sai ya dan gishingida sannan har sai an yi kiran sallah kuma wato na sallar wato asuba daga nan kuma sai ladanin sa ya zo ya ce masa as-salatu as-salatu ya rasulullah sai manzon Allah ya fito in buku manta ba kuma a sifatu salatin nabi mun karanta cewa ana samun rata tsakanin kiran sallah da shiga sallar manzon Allah shine adadin yanda za a iya karanta aya 50 haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yake malaci a safa ko a gaba ta 134 ko 35 yake cewa kana iza nama araka atai fajarin qadahuma ba'da dulu'i shams idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya barci bai samu yayi rak'ata fajarin ba la Allah ya farka kuma lokacin alfijir ya fito la Allah za a shiga sallah to manzon Allah yana rama su ne bayan rana ta riga ta fito haka yake sallallahu alaihi wasallam kenan duk wanda ya zo masallaci sai ya samu wato an riga an shiga wato sallah to abinda yake kansa ya bi liman wato ya jona sallah ba zai ce sai yayi rak'ata fajar sannan kuma yazo ya ce zai bi liman ba dan manzon Allah ya ce idza uqimatu salatu la salatu illa la salata illa al-maktuba idan aka tsaida sallah babu wata sallah sai sallar da take ta wajibi ba za a zo ana kokarin sallar farilla ba kuma mutun ya ce zai yi nafila ba saboda ita farilla ita ce wajibi nafila ita ba wajibi bane ba idan mutun ya je lahira bai yi nafila ba Allah ba zai tambaye shi ba sai dai shine ya rasa wani moro wato na lada da haka idan aka tsaida sallar farilla ko da mutun ya kabbare nafila matakar bai kulle rukukun raka'a ta farko ba zai yanke ne wato zai bi wato liman a wannan lokacin to mutumin da ya zo ya bi liman ya sallah sai kuma duk da an samu ana iya tashi ai sallar raka'ata fajari din mubasharatan bayan sallama kamar yanda wani sahabi yayi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah ya idar da sallah ya bu manzon Allah sai ya tashi yana yin sallah bayan ya idar sai manzon Allah ya tambaye shi kai kuma wace irin sallah kake yi sai ya ce wa manzon Allah sallar raka'ata fajar ne ta kubce min shine sai na sallace ta yanzu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ja bakinsa wato sai ya shiru bai ce komai ba da wannan ne waɗansu malami suke ganin ana iya yin ta bayan liman yayi sallama mubasharatan ga wanda bai samu yayi ba to wanda bai yi ta ba kuma zai iya jinkirtawa har zuwa lokacin da rana ta fito ta kai miqdari rami wato misalin wato tsayin wato mashi hasken ta ya bayyana sai ya tashi wato ya rak'ata fajarin a wannan lokacin kamar mutiri ne shi ma wato ana ramukansa a babu misali kuma wancan bayan da ita yin bayan sallar asuba mubasharatan din nan kamar yanda waɗansu suka dauka kowa sai ka ga mutum yawanci kullun ana liman yana assalamu alaikum sai ya tashi ya ce bari zai kawo rak'ata fajarin saboda an ce manzon Allah ya anyi a gaban sa bai ce in banda wannan mutum guda ɗayan da yayi a gaban manzon Allah din la Allah ba ka taba jin wani hadisi ko wani asar na cewa wani ya saki maimaitawa ba to kada mutum ya zama da shi wato jiki a babu misali cewa kullun ya ringa yin ta bayan bi wato sallar wato asuba dan ba a yin sallar nafila wato bayan sallar asuba sai dai rana ta dago wannan shine abinda manzon Allah ya faɗa kuma wannan shine mazhabin wato na malikiya a babu misali shi yasa malam ce gaba ta gaba shine gaba ta 236 da malam ce kana yusalli qabla zuhuri arba'an wa kana yusalli ba'da zuhuri raka'atayn manzon Allah ya kasance yana sallata kafin sallar azhar raka'a 4 bayan azhar din kuma yana sallata wato raka'a wato 2 kamar yanda malam ya faɗa yake cewa wa kana izalan yusalli arba'an qabla zuhur sallahu ma ba'daha ya kasance idan bai samu ya sallaci waɗannan raka'o'i guda 4 kafin azhar ba ya zo zai yi sallar sai ya samu la'allan lokacin sallah ya shiga saboda wanci manzon Allah lokacin sallar su shine idan ya ga cewa ma mu sun zo kamar yadda muka karanta a safatu salatin nabi to sai ya zo sai ya sallah sai bai yi wannan raka'a sa'o'i guda hudun kafin azhar fa to bayan ya idan da azhar yana rama su wadannan raka'o'i guda hudun haka manzon Allah yake kenan idan mutun ya zo masallaci bai samu yayi sallah sunanin zuhur da ake yi ba kafin azhar ba sai ya zo ya samu an shiga sallah kenan koda bayan an yi sallar an sallame azhar din zai tashi ya rama wadannan raka'o'i da yake kafin azhar sannan kuma yayi raka'ar da yake yi bayan azhar guda biyu kenan zai yi nafilar raka'a nawa kenan raka'a shida hudu wanda ake yin su kafin mi kafin azhar biyu kuma da ake yin su wato bayan mi azhar a babin misali wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya sallaci raka'o'i biyu kafin azhar ya sallama hudu kafin azhar ya sallaci hudu a wata ruwayar bayan azhar din cewa yana da aljanna haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai malam cewa kana idza salla arba'an qabla dhuhri lam yufassil bainahunna bit taslim ya kasance idan zai yi wato salla wato raka'a hudun nan kafin azhar din nan baya raba tsakanin su wato da sallah duk da ma dai waɗansu daga cikin malamai sun ce yana yin raka'a biyu ne ya sallar waɗansu suka ce raka'a biyu yake ya zauna ya zaman tahiyya sannan kuma sai ya tashi ya sake kawowa guda biyu amma dai ba tare da yayi sallama ba kenan dai yayi ta kamar sigar mi azhar din a babin musali wallahu ta'ala a'lam dan dai malam ya kawo Imam Turmizi ma in ba na manta ba ko Imam Turmizi ne ya kawo hadisin kamar yanda na duba dazu cewa ya kawo cewa manzon Allah din yana yin sallah raka'a hudu kafin azhar ba tare da ya rabe tsakanin su wato da sallama malaki cewa kana yusalli qabla al-asr kuma ya kasance yana yin sallah kafin al-asr arba'an wato raka'a hudu arba'a raka'at wato raka'o'i guda hudu amma su kuma yufassil bainakunna bit-taslim yana raba tsakanin su da sallah wanda yake yi kafin azhar raka'a hudu wani lokacin baya yin sallama a tsakanin su hade su yake duk da ma an ce yana yin zamantayya amma ba zai ce assalamu alaikum ba sai ya miƙe sai ya kawo amma raka'a hudun da yake yi kafin al'asr su kuma yana raba tsakanin su da sallama idan ya raka'a biyu sai ya tahiyya sai ya sallama sai ya ƙara raka'a biyu sai ya sake yin tahiyya yayi mi sallama sallallahu alaihi wasallam haka yake duk da waɗansu malamai suka ce suna daga cikin sallolin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake na ar-rawatib din da ma dai rawatib din manzon Allah yana yin kafin azhar raka'a ne wai kafin la'asar raka'a biyu an samu yana yin kafin azhar din raka'a hudu yana yin kafin la'asar raka'a biyu raka'a nawa kenan shida bayan mangariba biyu nawa takwas bayan isha wato biyu haka ne ko nan sun zama nawa kenan goma kafin azhar biyu bayan azhar biyu sai kafin azhar hudu bayan azhar biyu nawa kenan shida bayan la'asar ban su kafin la'asar nawa biyu sun zama nawa takwas bayan mangariba biyu goma bayan isha biyu sun zama goma sha biyu wanda manzon Allah ya ce duk wanda ya kiyaye raka'a goma sha biyu a cikin dare da wuri Allah zai gina masa gida a cikin aljanna sai waɗansu suka ce a manzon Allah din yana yin raka'a biyu ne kafin azhar ba hudu ba mi jace za ta mai da gurbin guda biyun tunda dai ba hudu yake ba sai suka ce raka'a ta fajar su ne yake yin su in an hada da raka'a ta fajarin aka cire biyu kafin azhar in an hada su su ma sun zama guda nawa goma sha biyun a babin misali sallallahu alaihi wasallam amma dai yana yin hudun ne kafin mi kafin azhar malam ke cewa a gaba ta 240 kana yuhibbu salatul witra manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son wato sallar wato witri wa kana yuwtiru awwalal layl ya kasance yana yin witri wani lokacin a farkon dare wa wasatihi wani sa'ilin a tsakiyarsa wa akirihi wani sa'ilin kuma manzon Allah yana yin a ƙarshe manzon Allah baya barin sallar witri ko da a halin tafiya ne da raka'a ta fajarin a babin musali saboda Allah madaukakin sarki ko manzon Allah ya faɗa a hadisi yana cewa ya ahlal qur'ani awturu fa inna Allah witrun yuhibbul witra ya kuma abuta alqur'ani ku dinga yin witri domin Allah yana son witri domin cewa shi din witri shi kadai ne inna ma ilahukum ilahun wahid qul huwallahu ahad Allah shi kadai ne dan haka shi yasa yake son ni wato witri shi yasa manzon Allah bai gushe ba kullun sai yayi witri raka'a 11 da Allah ya ce masa wa minan layli fatahajjal bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda daga wani yanki na dare kai tahajjudi da shi ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yuwa ne ko tabbas ubangijinka zai tashe ka a ranar tashin alkiyama a matsayi wato na abin yabo shi yasa manzon Allah yana yin hutu huturin yana iya yin sa farkon dare wani lokacin yana yin sa tsakiyar dare yana yin sa ƙarshen dare amma wanda yafi falala shine wato yin sa ƙarshen dare shine sulusul lailil akhir a lokacin da Allah madaukakin sarki yake saukowa saman duniya ta daya ya dinga cewa ina mai bukata a biya masa ina mai roƙo a ansa masa ina to a lokacin yafi daraja idan mutum bai samu yayi shi a wannan lokacin ba to ba laifi bane ba yayi shi fi wasadin layl wato a tsakiyar dare idan ma yana jin tsoron ba zai iya tashi yayi shi a wasadin laylin ba to ba laifi bane ba yayi shi wato fi awwalin layl a farkon dare amma dai wanda yayi shi a farkon dare ladan sa bai kai na wanda yayi shi a tsakiyar dare ba wanda yayi shi a tsakiyar dare ladan sa bai kai wanda yayi shi a ƙarshen wato dare ba a babu musali wato shi wutur kuma shi wuturi din nan ana iya yin raka'a daya ana iya yin raka'a uku ana iya yin raka'a biyar ana iya yin raka'a bakwai ana iya yin raka'a tara 11 13 duk ana yi duk da a mazhabar mu na malikiya suna ganin ba a yin wuturi raka'a daya sai dai mafi karanci raka'a nawa uku ai shafa'i raka'a biyu a kawo wuturi raka'a nawa daya kuma an samu manzon Allah din duka yayi wuturi da sallama guda daya yayi abin nan ban sunan sa raka'a uku da sallama daya yayi raka'a biyar da sallama daya yayi raka'a bakwai da sallama daya yayi raka'a tara da sallama daya sallallahu alaihi wasallam wani sa'in kullun kuma ya karkasa shi cewa yayi raka'a ko yayi shi bibbi dan ya ce salatul minan salatul layl masana masara sallar dare wato raka'a bibbi raka'a da waɗannan ne waɗansu malume suke ganin idan mutum zai yi sallar dare yayi su wato raka'a biyu ya raka'a biyu ya sallama ya raka'a biyu ya sallama ya raka'a biyu ya sallama daga ƙarshe kuma ya cike da guda ɗaya wato wuturi gurgurdan abin da ya sallata a babin wato misali waɗansu kuma suna ganin cewa ba laifi bane ba yayi raka'a hudu ya sallama ya sake yin hudu ya sallama sannan kuma ya ƙara uku yayi guda nawa 11 a babin misali ala ayyatu halin dai a bisa abinda ya sawwaka a gare shi kamar yadda Imam Al-Albani ya littafi sukutun ya sa musu wato qiyamul layl ya kawo wato ko qiyamul ramadan ya kawo sufofin sallar dare na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki sai dai idan mutum yayi wuturi a farkon dare dan yana jin tsoron ba zai iya tashi ba sai ana idan da sallar ishan sa bayan sunanin rawatib raka'a biyu bayan sallar isha da muka ce manzon Allah yana yi sai ya tashi kuma sai ya shafa insa da wuturin sa sai ya tafi gida sai ya kwanta kuma Allah da iko sai ya sake tashi la Allah tsakiyar dare la Allah ƙarshen dare sai ya ji a ransa kuma yana so ya ƙara nafila to ba laifi bane ba zai ƙara waɗannan nafilolin abinda Allah ya sawwake masa amma dai ba zai ƙara mi wuturi ba dan manzon Allah ya ce la wutrani fil layl babu wuturi guda biyu a cikin dare guda daya idan mutum yayi na farkon dare ya wadatar masa ba sai ya ƙara wani a ƙarshen mi idan ya ƙara wani a ƙarshen dare ga wancan wuturin da yayi a farkon dare ga wancan wuturin da yayi a ƙarshen dare kun ga in an hada su sun zamo shafa'i sai yayi sallar kuma babu wuturi a cikin sa alhali wuturin kuma shine mafi muhimmanci dan manzon Allah ya ce inna allaha wuturun yuhibbul wutra lalle Allah tilo ne sannan kuma yana son abin da yake tilo shi yasa anan gaba ta 240 malai yake ce mana wa kana yuhibbu salatal wutr manzon Allah ya kasance yana son sallar wutri wa kana yuwtiru awwalal layl ya kasance yana yin wuturi a farkon dare wa wasatihi yana yin wuturin sa a tsakiyar dare wa akhirihi sannan kuma yana yin wuturin sa a ƙarshen dare malai yake cewa wa kana yuwtiru bi salasi ya kasance yana yin wuturin nasa ne da raka'o'i guda uku kamar yadda muka faɗa wa kana yaqra'u fi hadhihi raka'at ya kasance yana karantawa a cikin waɗannan raka'o'i guda uku da yake yin wuturi din bitis iswarin qisar da surori guda tara waɗanda suke gajeru surorin da suke qisar a cikin alqur'ani malume suka ce tun daga suratul wato ban sunan sa abin nan waduha suratul duha zuwa abin da ya kafa duk ana kiransu qisarul qur'an sune gajerun wato surori na alqur'ani to manzon Allah yana iya yin wuturi a zakarin waɗannan surorin gabaki daya cewa daga suratul duha'i kasi yana yi kamar yadda muka saba yi a kasar Hausa idan an zo yin ashiyan hota sai kaga an ko daga alamtar kaifa ikas ayi abin nan an samu manzon Allah yana yin haka wani sa'in kuma a tahajjudi din sa yana tsawaita karatu gurgudan abinda ya sawwaka a gare shi sallallahu alaihi wasallam shi dai tahajjudi ko sallar dare ana so dai wato a yawaita wato karatu a ciki ko da aya ɗaya ne Allah madaukakin sarki ya sanar da mutum to ana so ya dare ta maimaita ta gurgudan yanda zai yi wato doguwar tsayuwa a babu musali malan ke cewa a gaba ta 241 wa kana yuhafizu ala qiyamil layl manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kiyaye wato tsayuwar dare hatta tawara mat kadamahu har sai kafofuwansa wato sun abin nan su kukkubar haka manzon Allah yake shi yasa wata rana Aisha matar manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam take ce masa saboda manzon Allah din yana tsayuwar dare hatta tatafaddara kadamahu har sai kafofuwansa wato sun kukkubara sai take ce masa shin Allah madaukakin sarki ba ya gafarta maka abin da ya gabata na zunubanka da abin da ya jinkirta ba shi da Allah ya ce inna fatahana laka fathan mubina liyaghfiraka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkar yana in ma yayi zunubi Allah ya riga ya gafarta in ma zai nan gaba Allah ya gafarta ita Aisha take ganin to dan mi manzon Allah zai zo ya dinga wahalar da kansa yake ta yin aluna sai ya ce mata afala akuna ko afala uhibbu an akuna abdan shakura shin ba zan so na kasance bawa mai yawan godiya ba tunda dai Allah madaukakin sarki ya yafe masa zunubansa wanda ya aikata da wanda zai aikata nan gaba duk da cewa manzon Allah ma'asumi ne baya aikata sabon to dan me yasa ba zai nuna godiyarsa zuwa ga Allah ba dangane da waccan baiwar da ya masa nuna godiya ga Allah kuma shine manzon Allah din ya bauta wa mi Allah subhanahu wataala shi yasa ce masa idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja sai ce musu mi fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba yace musu idza jaa nasrullah idan taimakon Allah yazo wal fatahu da kuma budi to wa ra'aita an-nasa zaka ga mutane yadkhuluna fi dinillahi suna shiga addinin Allah afwaja wato jama'a jama'a idan kaga wannan abin ya faru to fasabbi bihamdi rabbika kayi gode kayi tasbihi hadi da godewa ubangijinka wastaghfiruhu sannan ka nemi gafararsa innahu kana gaffara lalle shi din mai gafara ai a farkon warkar musulunci addini ya fara wato bako da manzon Allah ya ce bada al-islamu garibun fa sayaudu garibun sai ya ce dubalil guraba a koye da a farkon ake yin wato addinin wato musulunci amma daga ƙarshe sai ga mutane mabambanta suna tafowa suna karɓar musulunci a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan saboda haka sai Allah ya ce masa to yayi godiya ya go yayi tasbihi sannan kuma ya nemi gafarar wato ubangijinsa da haka saboda haka Allah yayi manzon Allah wato ni'ima ya masa wato baiwa ta cewa Allah ya gafarta masa zunubansa shine dan ya nuna wa Allah godiya shine manzon Allah duk dare sai yayi sallah har kafofuwansa wato suke wato wannan kumburin sallallahu alaihi wasallam har Aisha take faɗa masa wato waccan magana din saboda shi sallar dare a wajensa tamkar wajibi ne da Allah ya ce nafilatan laka bi ma'ana ziyadatan laka kari ne a gare ka akan salloli guda biyar na wajibi shi yasa manzon Allah har ya bar duniya bai gushe ba yana waɗannan raka'o'i 11 kullun wato da daddare malai ke cewa kana yubu min al-amali ad-da'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son aiki wanda yake adda'in wanda aka dawwama ana yin sa yace ahabbul a'mali ila Allah adwamahu wa in qalla aikin da Allah madaukakin sarki ya fi so shine aikin da aka dawwama ana yin sa ko bin karancin sa ba a so mutun ya fara aikin alkhairi mi ya bari idan mutun zai fara ya bari gwara ma kar ya fara a babu misali amma a ce yanzu misali azumi ne yana so zai tashin fari sai ya kinkimo irin azumin Annabi Dauda yau ya sha gobe ya azumi daga ƙarshe sai ya ji ba zai iya ba sai ya waka ko sallar dare ne sai ya kinkimo raka'a 11 maimakon ya kinkimo raka'a 3 wanda zai yi cikin nishadi yayi ya dawoma yana yi ya kuma shi yasa wata rana manzon Allah yake fada wa ɗaya daga cikin abadila ko Abdullahi bin Umar ko Abdullahi bin Mas'ud ko Abdullahi bin Abbas yake ce masa la takunu misla fulan yaqumu al-layla wa tarak kada ka zamo kwatan kucin wani da yana tsayi wannan ya bari yawa to ake idan mutun ya fara bi ya dore wato yana yi a babu musali ko mun karancin aikin sa kar ya fara kuma shi yasa ake so aikin alkhairi ake so ai gaggawar wato aiwatar da shi idan mutum ya ke fito zai shine Allah ya ce wa fi zalika falyatanafasul mutanafis da Allah madaukakin sarki ya ambaci aljanna da abin da yake cikin aljanna na ni'ima sai ya ce dangane da haka falyatanafasul mutanafis suna masu rigaggeniya wato su rigaggeniya wato wajen samun wancan wato aikin alkhairi da haka manzon Allah yana son aikin da yake dawwa manne mutun ya dawwa mai yana yin sa har Allah madaukakin sarki ya karbi ransa akan haka dan manzon Allah din yayi hadisi ya ce man mata ala shay'in bu'isa minhu yawmal qiyama duk wanda ya mutu akan wani abu akan sa ne za a tashe shi ranar tashin alkiyama to idan ya fara ya bari kun ga ba za a tashe shi akai ba shi yasa ma malume suke fadan wata magana suna cewa man asha ala shay'in mata alayhi duk wanda ya rayu yana aikata wani aiki to mata alaihi zai mutu akan wannan aiki sai suka ce wa man mata ala shay'in duk kuma wanda ya mutu akan wani abu to bu isa min ku yawmal qiyama za a tashe shi ya saba yin sallah raka'a biyu ko raka'a utri to idan yadda ya rayu yana yi to akan ta zai mutu kuma a ranar tashin alkiyama za a tashe shi a tutar ko a cikin zumra jama'ar da suke sallah wato raka'a biyu ko suke yin wato sallar witri da daddare saboda alahira za a tashi jama'a jama'a jama'ar masu zikiri ga su jama'ar masu sallolin nafila ga su jama'ar wane ne ga su haka Allah madaukakin sarki zai tashi mutane wato ranar tashin alkiyama gabata 243 mana yake ce mana wa kana yusalli duha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatul walaha hatta ya kulu har ma sahabbai suna cewa la ya da'uha manzon Allah baya barin wannan sallar wala hade wa ya da'uha wani sa'ilin kuma yana daina yin ta hatta ya kulu la yusalliha har ma a ce baya sallatar ta haka manzon Allah yake wai ba barin ta yake yi gabaki daya ba wani sa'ilin zai dan yi sai ya dan yi kwana biyu bai yi ba sai kuma ya dauka yin kar ko aga ko akwai warware a cikin maganar da muka faɗa dazu da wannan a wancan ya bar aikin gabaki ɗaya ne kwata-kwata ya daina yin sa shine wannan kuma idan ya dan yana yi la Allah wani abu ya dan bujuro masa bai samu yayi ba daga baya kuma sai ya dora to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ai kaman azumi ne na nafila suke faɗa ɗaya daga cikin sahabban sa ko Abdullahi bin Mas'ud ne yake cewa manzon Allah yana yin azumi kai ka ce ma baya sha wani sa'ilin kuma yana sha sai ka ce ma baya yin azumin wato na nafila to haka ita ma salatul duha wani sa'ilin idan ya dauka sai ya tayi babu wato hutu wani sa'ilin kuma sai ya batta na dan wani lokaci sallallahu alaihi wasallam salatul duha tana daga cikin sallolin da suke wato masu falala kamar yadda Abi Hurairah ya rawaito hadisi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ausani kalili mu masoyina ya mun wasiya ala salasin akan waɗansu abubuwa guda uku la ada ukunna kana yaddana basu haka Abi Hurairah ya faɗa manzon Allah ya ce masa waɗannan abubuwa guda uku kada yadda ya basu hatta a mutu wato har sai na mutu abu na farko yace masa siyamu salasatu ayyamin fi kulli shahr shine azumin kwana uku a kowane wata yayi azumi a kowane wata musamman alyamul bid 13 14 15 idan musu samu ba a goma farko ya guda daya a goma na biyu ya guda daya a goma na uku ya guda daya shine abinda manzon Allah ya faɗa wa Abdullahi bin Amr bin Az a lokacin da babansa ya kawo karansa gaban manzon Allah ya masa sabuwar amarya ya kawo masa kawai sai Abdullahi bin Amr bin Az kawai sai ya bar amarya kawai ya share da gida ba ta da wani amfani a wajensa sai shara da dafa abin kullun da rana azumi kullun da daddare sallah sai manzon Allah ya sa aka kira masa Abdullahi bin Amr bin Az yace na samu labarin an ce kullun azumi kake yace wallahi ko manzon Allah shi yana ga abin kirki yake yace tun dare kuma sallah yace eh wallahi manzon Allah ya ce masa to dan saurara kace jikinka yana da haƙƙi akan ka iyalanka suna da haƙƙi akan ka wane ne suna da haƙƙi akan ka dan haka kai bacci kai sallah manzon Allah ya faɗa masa sannan yace masa idan ka tashi yin kuma azumi ka dinga yin azumin wato alamis da litinin sai yace manzon Allah a'a ni na fi karfin haka sai manzon Allah ya ce masa to ka dinga yin azumi duk kwana uku wato a wata sai yace wal kulli hasanatin asharatu amsalika kowane kyakkyawan aiki guda daya yana da kwatankwacin sa guda goma kenan idan yayi azumi guda daya a kowane wata tamkar yayi azumi nawa ne goma idan ya ƙara daya tamkar yayi goma nawa kenan 20 idan ya ƙara daya tamkar yayi goma kun ga azumi uku suna daidai da azumi nawa 30 yace masa ya wuce haka sai manzon Allah ya ce masa to ka dinga yin azumin annabi Dauda yau kai yi azumi gobe ka sha yau kai azumi yace wa manzon Allah a'a ni na fi karfin haka to sai manzon Allah ya ce masa to dan saurara ka ji fa la siyama liman samad dahar babu azumi ga mutumin da ya azumci wato zamani kullun azumi na nafila duk ko yayi ba shi da la saboda babu azumi sama an tambayi manzon Allah wani azumi ne ayyu siyamin afdalu ba'da ramadan wani azumi ne ya falala bayan nan ramadana sai manzon Allah ya ce siyamu wa nabiyillahi dauda shine azumin annabin Allah wato annabi dauda alaihi salam kaga mutun ya azumci wata guda inda na nafila in kaga dai manzon Allah ya azumci sai dai in ramadana haka aisha matarsa tace bai taba azumtar wata guda ba sai dai mi wato azumin wato ramadana ballantana yazo ya azumci rajab yazo ya azumci sha'abana kuma ya kara da ni ramadana duk wannan ba su da ladan waɗannan azumumukan da suke a babin musali saboda bai tabbata daga koyarwar manzon Allah mi sallallahu alaihi wasallam ba to man Abi Huraira yace manzon Allah yace masa da azumin kwana uku a wata abu na farko da ya faɗa masa kenan abu na biyu sai yace masa wa salatu duha da kuma wato sallar walaha kada ka yadda ka batta har ka mutu abu na uku yace masa wal witr da kuma wato witr shi ma witri kada ka yadda ka batta har sai mi har ka mutu shine abin da Abi Huraira yace masoyina ausani kalili bi salasi masoyina ya bu wasici da waɗansu abubuwa guda uku da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana salatul walaha wani sa'ilin kai ka ce ba zai batta ba wani sa'ilin kuma yana barinta kuma manzon Allah ya ce salatul awabi ita ce salatul duha sallar masu komawa ga Allah duk wanda ka ganshi yana salatul walaha to yana daga cikin al-awabi al-awab shine wanda yake komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala dan haka to alama ce cewa mutum ya tattare kayansa ya koma gaban Allah ya shimfida tabirmarsa ya zamo yana sallar wato walaha a babin musali gaba ta 244 da malam ya kawo mana yake cewa wa kana idza dakala asharul awaqib manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan goma na karshe ya shiga minan ramadan na watan ramadana jadda fi ibada yana dagewa wajen ibada sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Aisha ta bada labarin da yake cewa manzon Allah ya kasance idza dakala asharul awaqib idan goma na karshe ya shiga na watan ramadana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ahya laila yana raye daren gabaki ɗayan su baya bacci sallallahu alaihi wasallam sannan wa aykaza ahla sannan kuma yana tasan wato iyalansa wa yashuddu mi izara sannan kuma yana daura wato farjallansa kinaya ne cewa baya alaka da mace a goman karshe sallallahu alaihi wasallam ya dinga yin intikafi kuma malaika jibril yana zuwa manzon Allah duk watan ramadana suna sauƙi wato alqur'ani to idan goman karshe manzon Allah ya zo wa manzon Allah ya kasance yana tsananta ko kuma ya kasance yana dagewa wato wajen aikin alkhairi ba dan komai ba saboda a wannan lokacin ana ninninkawa duk da ma dai a watan ramadana dama ana ninninka wato ayyukan alkhairi na bayi to a goman karshe wato ya fi shi yasa manzon Allah yake wannan sallallahu alaihi wasallam malai yake cewa wa kana yusalli idaini qabla al-qudba ya kasance yana sallatar wato idi kafin qudba sallallahu alaihi wasallam daga cikin gabansa ta 245 kenan duk da a bayan manzon Allah din bayan an samu daga cikin tabi'ai shugabannin tabi'ai waɗansu da suka zo su suna daga cikin umara bani umayya suna yi wa mutane sallar idi wato ban sunanta wato menene bayan kutuba sai su kutuba sannan kuma sai su zo su sallar idi yana daga cikin bid'o'in da suka kirkira a wannan lokacin amma duk da sahabbai suna tare da su musu musu inkarin wannan ba a babu musali sun bar su su tai yana daga cikin gaba ta gaba da malamin ya kawo mana ta 246 yace wa kana idza karaja yawmal id ya kasance idan ya fita ranar idi sallabi raka'atai yana yin salla da sahabbai raka'a biyu lam yusalli qabla kuma wala ba'da kuma baya yin wata salla kafin sallar idi ko bayan sallar idi idan ya je shi masallaci yana zuwa sai ya zarce ina zuwa inda zai yi wa mutane sallah kuskure ne mutum ya je shi masallacin idi ko a wasu idin bana ma na gani waɗansu an je ana ta bayane mai abin nan nasihar nan yana yi wani kuma ya tashi yana yin nafila ba a yin nafila in an je kawai mutum shi faɗa sallahinsa zai yi ya zauna a lokacin har lokacin da liman zai zo a tashi a yi sallah ya kuɗi ba bayan ya ƙare kuɗi ba kuma mutane su yi wa ‘yan uwansu wato tahari wato su ɗan gaggesa da junansu a babu misali su yi wa wato juna wato ni addu’o’i wato na alkhairi kuskure ne da kuma rashin sanin menene sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen aiwatar da haka ne gaba ta 247 ma da yake ce mana wa kana ya amuru nisaa bi sadaqati fi yawmil eid ya kasance yana umartar mata da yin sadaka wato ranar eid sallallahu alaihi wasallam kamar yanda hadisi ya tabbata daga bayan daga wurin manzon Allah din cewa akwai ranar eid da ya kare wa maza kudi ba bayan ya kare wa maza kudi ba sai ya garzaya inda mata suke yana zuwa sai yake ce musu ya ma'asharan nisa'i tasaddaqna fa inni ra'aytukunna aksar ahli an-nar ya ku taron matan nan ku dinga yin sadaka saboda nan ku ne yawan yin kudi sai ummu adiya ta ce wa manzon Allah malana aksaru ahli an-nar me yasa muka zama yawan yin kudi ya manzon Allah sai manzon Allah ya ce muta takfirin al-ashira kuna yi wa abokin zama butulci zai musu goma ta arziki amma wata rana sai su masa butulci waye abokin zama wato shine muci kamar yanda ya faɗa musu wato wata rana yake cewa idda la'atu fil nar wa ra'aytu aksar ahliha an nisa nayi tsinkaya cikin wuta sai na ga yawan yan wutan wato mata ne yakfurna wato suna yin butulci sai sahabbai suka tambayi manzon Allah a yakfurna ma a Allah suke yi wa butulci sai manzon Allah ya ce musu a yakfurnal ashira suna yi wa abokin zama ne butulci sai manzon Allah ya ce musu fa in ahsanta ila ihda kunna dahra idan ka kyautata wa ɗaya daga cikin su tsawon zamani sun mara minka shay'an sai ta ga wani abu a wajenka wanda bai mata ba sai ta ce ma ra'aytu minka alkhaira qatu ni kan ban taba ganin alkhairi a tattare da kai ba shi yasa manzon Allah a wani hadisin ya ce musu inni ra'aytu kunna aksara ahli an-nar da ummu adiya ta tambaye shi abu na farko sai ya ce mata takfirnal ashira kuna yi wa abokin zama wato butulci abu na biyu a hadisin sai ya ce mata wato wa taksirnal la'ana kuna yawan tsiyuwa kuma daga yaro ya yi abu Allah wani ranka Allah ya yi kaza Allah wane ne kuma daga azarar Allah ya ansa sai kaga an samu mi akasin abin da ake wato nema a rayuwa ko abin da ya kamata haka to da wannan ne manzon Allah ya ce musu su dinga yin wato yin sadaka nan take Bilal bin Rabah yace sai ga matan suna cire warawaran su na zinare da sarƙoƙin su na zinare da dankunan su suna jefawa akan wani mayafi da Bilal bin ya rike a mazallin sadaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da haka manzon Allah yana umartar mata ranar idi da cewa su dinga yin wato sadaka gaba ta 248 malam yace wa kana yukabbiru fil fitr wal adha fil ula sab'ata kabirat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin kabbara a sallar fitr wato ita ce sallar karamar sallah wal duha da kuma adha da kuma sallah babba fi ula a raka'a ta farko yana yin sab'ata kabirat wato kabbarori bakwai idan ya kabbare zai idan ya ce Allahu akbar kafin ya fara karatun Fatiha da sura yana yin kabbarori guda bakwai wa fi saniya a raka'a ta biyu kuma kamsa takbirat yana yin kabbarori guda biyar suwa takbiratul ruku amma banda kabbarorin ruku banda kabbarorin ruku idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shi banda kabbarorin ruku a raka'a ta biyu wato a raka'a ta farko yana yin kabbara bakwai a raka'a ta biyu yana yin kabbara wato nawa biyar gaba ta 249 ma nan yace wa kana izara ja ila muzlihi sallar raka'atayn ya kasance manzon Allah idan ya dawo gidansa ranar idin Fidir ranar Idin Karamar Sallah ko Idin Babbar Sallah yana yin raka'o'i guda biyu sallallahu alaihi wasallam kamar yana yin su a mazallin ko salatul duha haka amma dai a filin sallar Idi baya sallar bi nafila shin kafin sallar Idi ko bayan sallar Idi a yaushe yake yin sallar nafila shine sai ya dawo gida kamar yadda muka ji a sallar Juma'a ma baya yin sallar nafila a masallaci sai ya dawo ina gida amma muka ce ba laifi bane ba mutum da yake yin sallar nafila ranar Juma'a a masallaci amma dai ba a yi raka'a nawa biyu sai nawa hudu ko shida wannan shine abin da malume wato suka faɗa sai malai yace a gaba ta 250 wa kana ya qara'u yawmal fitr ya kasance yana karantawa ranar karamar sallah idin karamar sallah mi yake karantawa shine qaf wal qur'anil majid shine surar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta malai yake cewa wa kana yukabbiru fi asna'il qudla gaba ta 251 kenan ya kasance yana yin kabbara a tsakiyar kutuba idan yana kutuba sai dinka cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kenan sunna ce ko koyi ne ga manzon Allah idan liman ya zo yana yin kutuba in ma ta ranar Idi in ma ta ranar Juma'a ya dinga yin takbirat yana kiran kabbara yana Allahu akbar Allahu akbar malai ce wa kana la yakruju yawmal fidr hatta ya'kula tamrat manzon Allah ya kasance baya fita ranar karamar sallah har sai ya ci dibinai yana samun dibinai sunna ce ta manzon Allah ranar karamar sallah cewa a ci dibino kafin a tafi idi wa ya'kuluhunna witran kuma yana cin su ne wato witr ko ya ci daya ko ya ci uku ko ya ci biyar ko bakwai ko tara ko goma sha haka ake so mutum yayi kafin ya tafi ina idi wa tura a gaba ta 253 yake ta wa kana la ya'kul yawmal adha hatta yusalliya ya kasance a ranar babbar sallah kuma baya cin komai har sai yayi sallah ya dawo gida kenan abin da yake aiwatarwa a karamar sallah akasin abin da yake aiwatarwa a babbar mi sallah a karamar sallah manzon Allah baya tafiya sai ya ci wani abu amma ni manzon Allah din yake ci shine dibiyo kenan idan ya sawwaka ga mutum sai ya nemi dibino cin da manzon Allah yake yi wuturi idan bai samu dibino ba sai ya samu wani abu ya dan sa a bakinsa saboda dan baka dai sunna ta manzon Allah cewa dai ya ci kafin ya tafi sannan ya ita kuma karamar sallah ko a babbar sallah babu misali manzon Allah baya ci komai haka yake tafiya shi ma sai ya daure ya cinye ya kar ya ci komai har sai mi ya dawo Allahumma illa idan kuma ya kasance mara lafiya ne la Allah yana da ulsa ba zai iya jinkirin ya je idi ya dawo ba sai ya ci abin sa la yukallifullahu nafsan illa wusa Allah baya dora wa rai wani abu sai abin da wannan ran za ta iya fattakullahu masadatu ku yi taka tsantsan da dokokin Allah wato daidai iyawa a gaba ta 254 kuma da yake ce mana wa kana ya tasilu yawmal fidr wa yawmal adha ya kasance yana yin wanka manzon Allah din ranar karamar sallah da ranar babbar sallah wani irin wanka yake yi shine wanka na ibada irin wankan tafiya idi da wankan da yake yi shigan sa irin na zuwa wato juma'a babu misali duk da wannan yana daga cikin mustahabatul ghusl wato wanka waɗanda ake so mutum yayi baya daga cikin wajibatul ghusl wato wankokin da suka zama wato wajibi idan mutum yayi su yana da lada idan bai yi su ba kuma a lahira ba za a ce dan me yasa bai yi ba saboda tadawwi ne ko nafalan ne a babu misali shi kuma tadawwi ko nafila ko sunna malaman usulul fiqh suna cewa yusabu qa'iluhu imtisalan wa la yu'aqibu tariqu shine wanda ya aikata shi yana da lada wanda ya bashi kuma ba za a masa hukuma ba za a tafiye shi ba a lafiya gaba ta 255 yace kana idza zahaba li salatil idi ya kasance idan ya tafi sallar idi manzon Allah to kalafa tariqa wato yana canja hanya inda rudu'i a yayin dawowarsa sunna ce ta manzon Allah idan ya je sallar idi idan zai dawo manzon Allah din wato yana canja wato hanya wadansu daga cikin malamin suka ce abin da yasa ake canza hanyar ba don komai ba saboda wancan hanyar da ya tafi ta kanta za ta bada shaida a ranar tashin alkiyama ya je idi wanda ya dawo ma ita ma za ta bada min shaida saboda a ranar tashin alkiyama kasa za ta bada shaida akan mutane duk abin da mutane suka aiwatar akan ta za ta bada shaida shine yawma izin tuhaddisu akbaraha bi anna rabbaka awqalaha a ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki yace kasa za ta bada labari li anna rabbaka awqalaha domin ubangijinka ne wato ya mata wato wahayi saboda wannan ne salaf magabata idan sun yi sallar farilla anan sai su san zaku da can su sallar nafila saboda anan da suka yi farilla ya bada shaida akan su sun yi sallah can ma da suka yi nafila shi ma ya bada wato shaida akan su cewa sun yi sallar nafila amma ba don wani asar ya tabbata daga bakin manzon Allah cewa idan mutum ya yi sallar farilla anan kuma ya zaku da can ya yi nafila ba kenan zai iya yin farilla a wajen ya tashi ya nafilar sa bi a wajen wannan bi saba ko koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba malai yace a gaba ta 256 wa kana yakruju ila al-idi mashiyan ya kasance yana fita sallar idi wato mashiyan wato da kafa la'alla musalladin wurin da manzon Allah din yake sallar idin wato kusa ne sai ya fita wato da kafarsa wa kana yazhabu ila al-musalla fi yawm al-idi wa la'anzat tahmilu baina yadayhi ya kasance manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam idan zai fita wato ranar sallar idi din cewa wal anzatu tukmalu baina yadai ana daukar al anza me al anza wani dan karamin mashi ne wanda itace ne dogo dan haka yana da dan tsayi can saman sa wato karfe ne can kuma wato gaban sa kuma wato ban sunan sa wato itace wanda ina ana iya kafa shi a kasu to shi irin manzon Allah yana daukar sa ko ana dauka masa a rike masa gaban gare shi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya tafi wato masallacin wato idi bala yake cewa wa kana yakruju banatihi wa nisa'ahu fi idaini manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fitar da ƴaƴayensa mata da kuma matayensa na aure zuwa ranar idi kenan idan zai tafi ranar idi sallallahu alaihi wasallam yana fita da yaran sannan matarsa ma bai bar su a baya ba kamar yadda wata rana ya hadisi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abin nan ɗan matan nan da suka fara datawa su fita wa zawatil hudud da ma'abuta al hudud me ya al hudud waɗansu ɗakuna ne ake yi wa ƴan mata a gida waɗanda ba sa fitowa a cikin wannan ɗakin a tsakar gida kullum suna zaune manzon Allah ce wal buyud da ma'ada su ma duk su fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su tafi ila musalla wato wajen wato sallar wato ki sai ya ce sai dai su masu al'ada da su nisanci yanda ake yin sallah ni zai kai su wajen yin sallar ranar idi ya ce wal yashhadna al-khayra wa da'watul muslim za su je ne su halarci alkhairin wannan ranar da kuma addu'o'i da ƴan uwa musulmi duk da ita mai al'ada ba sallah za ta yi ba amma za ta je masallacin idi sai ta tsaya a gefe addu'o'in da ake yi da alkhairin wannan ranar ita ma sai ya shafe ta dan haka ba laifi bane ba a yanzu yaran da suka fara tasowa mata da ƴan mata da matan aure har ma masu al'ada duk a fitar da su su tafi masallacin idi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da haka kamar yadda Ummu Adiya ta bada labari a hadisin da muka karanta a yanzu malai yake cewa wa kana yanha anil libsi salahi fil idaini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sanya wato makami ranar idi a dauki makami takwabi ko mashi kamar yadda zaka gani cewa mu a yanzu a hawan sallah idan an kauka doki sai ka ga wani daga cikin mahaya doki ya rike takwabi ko mashi ko abin da ya kamata haka wannan ya saba wa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ya hana a dauki makami shine as-sala wato fi idaini a ranar wato idi guda biyu in ma ya zama idul fitri in ma ya zama idul adha in ma karamar sallah in ma mai babban sallah malam yace sai dai an illa an yakuna bi hadaratil adu, sai dai in makiya ne suka halatta. In akwai makiya a wajen, ana ganin za su iya afkawa mutane, to ba laifi bane ba musulmai su riko makamansu su zama masallaci masallacin ki. Amma idan babu makiya waɗanda za su afkawa mutane, to ba a buƙatar mutum ya ɗauko makami, shin mashi ne, shin tafabi ne, shin wata bindiga ne, ballantana a zo a yi ta harba burudu ana tsoratar da mutane ko abin da ya kama da haka. Duk wannan ya saba wa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya zo da shi a gaba ta 259, ya ce kana idza qadima min safari, don Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gabato daga wurin tafiya, idan yayi tafiya sallallahu alaihi wasallam wato ya dawo wato garin Madina, to ya bada bil masjid, yana farawa da masallaci ne, baya shiga gidansa kai tsaye sallallahu alaihi wasallam, yana zuwa masallaci ne wato sai ya yada wato zango, fa sallatihi rak'ataini, sai ya salla raka'o'i guda biyu a ciki, summa yajlis, sannan yajlisu lin nasi, sai ya zauna ga mutane, har sai an samu labari a gidansa cewa manzon Allah ya dawo, waɗanda za su shirya kafin ya shiga ni gida sallallahu alaihi wasallam, daga baya sai ya shiga shi ne sai ya nemi wuri sai ya zauna a cikin masallacinsa, ya zauna su dan yi tattauna ko su dan hira tsakaninsa da sahabbansa, daga baya kuma sai ya shiga masallaci. Gaba ta 260 mallam ya ce kana la yaqum yadayhi fi shay'in min du'a'ihi hada salati illa fi istisqa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya daga hanayensa sallallahu alaihi wasallam min du'a'ihi wajen du'a addu'arsa hada salatin a halin wato sallah illa fi istisqa, wato sai a sallar roƙon ruwa sallallahu alaihi wasallam, cewa idan ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah, cewa baya daga hannu a lokacin da yake yin mi'addu a wannan lokacin, duk da malume an samu sabani tsakanin malume wajen daga hannu, shi ne abin da muka faɗa, abin da Ibn Baz ya faɗa a cikin littafinsa Fatawa Muhimmanis Sala, cewa daga hannu manzon Allah idan yayi sallar farilla ko nafila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya yi, amma yana yin addu'a kamar yadda waɗansu malamai suka faɗa zai yi addu'ar, amma dai baya daga hannu a babu kin buku manta ba, mun ce da mun gurbin sallar farilla gurbi ne da ake so mutum yayi addu'a, saboda malaman sun ce fa iza faraga tafassako ila rabbika farga ababu musali, to a irin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato baya daga wato hannu, duk da cewa suka ce yana daga cikin ladabi na yin addu'a kuma wato daga hannu, saboda manzon Allah ya ce inna allaha hayyun kariyun, Allah maɗaukakin sarki mai jin kunya ne mai karamci, yana jin kunyar bawansa ya ɗaga hannu ya roƙe shi fa yarudduhuma sufran, ya dawo da wannan hannun nasa wato empty, Allah maɗaukakin sarki bai amsa masa, amma suka ce duk da yana daga cikin adabu du'a na duba na yin addu'a, tunda dai aka samu manzon Allah bai ɗaga ba bayan sallar farilla ko sallar nafila ko a lokacin da yake yin sallah din ba a babu kusali, suka ce to tauƙifi ne mutum ba zai ɗaga wato halin nasa ba sai ya yi addu'ar ba tare da ya ɗaga hannu ba a babu misali, ballantana kuma ya shafi wato fuskarsa. Hadisin da ya zo cewa idan za ku roƙi Allah ku roƙe shi wato da cikin tafin hannunku domin albarka tana zuba a ciki, kada ku sawo da su har sai kun shafi fuskokinku, dama wannan malamai sun faɗa ba tun yau ba cewa hadisi ne wanda yake yi da ƙiƙi a babu misali, to ala ayyati hali dai duk da an samu saɓani tsakanin malamai akwai waɗanda suke ganin a halin al-qunutu ba cewa manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam wato yana ɗaga wato halinsa, musamman ma a lokacin da ya yi al-qunutu wato a cikin sallah, a lokacin da aka kashe masa mutum 70 da wani abu a yakin wato Uhud da aka je, ai ya zo yana yin wato al-qunutu bayan sallar asuba yana Allahumma il an fulanan Allahumma il an fulan, har sai da Allah madaukakin sarki ya saukar masa lai sanata min al-amri shay aw yatuba alayhi aw yu'azzibuhu fa innahu zalimun, sai manzon Allah ya daina. Waɗansu daga cikin malamai suka ce a nan manzon Allah ya daga hadin sa wato yayi addu'a, Ala'ayyatu halin dai mas'ala ce ne ke lafiya tsakanin wato malamai cewa daga hannu bayan sallah ko kar a daga an samu ne cewa tauhidi ne wanda Allah din baya yi da haka yanzu idan mutum ya daga ma don cewa yana daga cikin dukkan addu'a to nan ba za a ce yayi mi ba yayi laifi ba amma dai ya sani cewa manzon Allah din bai yi haka ba wallahu ta'ala a'lam Allah shi ya bar wa min kansa sai saboda korewar lokaci muna da zamu tsaya a nan abinda muka karanta daidai muna roƙon sa subhanahu wata'ala ya cewa to ya karba mana abinda muka kuskure kuma muna roƙon sa ya biya mana ya yafe mana karamanta ba addu'an ne manzon Allah baya yi ba bayan sallar abin nan ni ne na ka samu sabani tsakanin maliman shine daga mi wato daga hannu a yayin addu'a din shine bayan sallar farilla kenan idan ba a sallar bayan sallar farilla bane ba ko nafila idan zai yi addu'a ba laifi bane ba zai daga saboda yana daga cikin ladiban addu'ar dagami wato daga shine wannan anan ne aka samu sabari Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya biya mana bukatunmu na alkhairi abinda ba alkhairi bane bai cinje mana abin da yake wato mafi alkhairi duk wani mai damuwa Allah madaukakin sarki ya yayi masa duk wani mai bukata Allah madaukakin sarki ya biya masa wato in alkhairi ne marasa lafiya mu Allah madaukakin sarki ya basu wato lafiya waɗanda suke fama da masu juna biyu Allah madaukakin sarki ya sauke su lafiya waɗanda suke fama da yara kangararru muna roƙon Allah madaukakin sarki ya shirya musu wato rusu waɗanda suke samun sabani tsakanin iyalansu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya daidaita su waɗanda suke fama da abin nan matsatsi na rayuwa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yalwata su ya sanya mana albarka cikin amfanin gonan da muka noma ya sa rabonmu ne ya sa kuma ya zame mana wato abin nan menene ni'ima ne wato a gare mu sannan muna roƙon su subhanahu wata'ala cewa ƴan kasuwar mu waɗanda suke fama da matsalancin jari ko rashin jari Allah madaukakin sarki ya wadata su da jari kuma ya sanya musu albarka ciki waɗanda suke da jarin kuma Allah madaukakin sarki wato ya ba su hakan nan masu sana'o'in gidan cikin husuma Allah madaukakin sarki ya buɗa musu ya sa musu albarka cikin wato sana'o'insu hakan nan ma'aikatan cikin husuma Allah madaukakin sarki Allah ya kare su a wuraren ayyukansu ya raba su da sharrin makiya da mahasada waɗanda suka yi ritaya a cikinsu kuɗaɗensu suka makale muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo hanyar da kuɗaɗen nasu za su fito waɗanda suke kan hanya na yin ritaya kuma muna roƙon su subhanahu wata'ala cewa Allah ya kawo musu ritaya wato cikin sauƙi ya Allah ya ubangiji Allah ga munan dai bayi ne daga cikin bayinka muna da buƙatu mabambanta wanda muka roƙa da wanda muka roƙo ba Allah in alkhairi ne Allah ka ba wanda muka nemi tsari da wanda bamu nemi tsari ba Allah in sharri ne a gare mu Allah madaukakin sarki Allah ka raba mu da shi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidul majid آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أنت الذي أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك فقد أعطيناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.